أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بايها فإنا من غيسوة الدين المسلم وشهدتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمنا قولي ما الله سبحانه وتعالى لساك تارمو أولنا مسلاتي من تارم البركة أولنا رانا تازمع رانا من البركة wadda ta yi daidai da goma ne ko tara ga watan jima'a da rabi'u sani ko hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1435 da 36 wanda ya yi daidai da nawa yau 30 ko 30 ga watan daya miladiyar haihuwa annabi isa alaihi salam shekara 2012 amana nan duka kan mawdu'in mu wanda muka fara a wannan sati lokaci yayi mana halin shi kuma muka dauki alƙawari za mu dawo a wannan sati gashi da iko Allah subhanahu wata'ala da zartarwar shi Allah subhanahu wata'ala ya ba mu iko mun hada a wannan wuri Allah ya sa dukkanin mu baki ɗaya mu yi tarayya cikin lada kuma Allah subhanahu wata'ala ya karbi ibadodin mu baki ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ya biya mana bukatunmu na alkhairi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sauƙaƙa mana shigar da mu aljanna. A hayyacin muna dukkan mawdu'i wanda yake da alaƙa da rayuwar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda a wancan sati mun dan yi shinhiɗa kan soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma irin yadda ake nuna ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kauna ta yadda muka ga ba ma wai dan adam ba hatta dabba ta nuna bigenta ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ma dabba ba hatta abin da yake daskararra abu mararra ya nuna soyayya shi ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna takar bayani kan dawa'il mahabba abubuwan da suka jawo ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam soyayya me yasa muke son manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna cikin wannan bayani ne lokaci ya mana halinta wanda mun karkare bayani a wancan lokaci kan abin da yake da alaka da sukkofin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam muka ga halayen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na gari da dabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan muka zo muka karkare bayani kan siffar halittar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna wannan ne lokaci yayi mana har sai yanzu sai mu dafa na daga cikin abin da ke jawo ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kauna daraja da galibi da daukaka da manzon Allah yake da ita a wajen Allah irin yadda Allah ya girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da irin yadda Allah ya daukaka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da irin galibi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake da shi a wajen Allah darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wajen Allah ta fifita darajar sauran annabawa ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi sauran annabawa daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala karamin misali Allah subhanahu wa ta'ala duk annabin da muka karanta a cikin alqur'ani idan mutanen shi suka mai ba daidai ba shi ke neman ya kare kai kan wannan abin da aka jehiya amma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam idan aka jehe shi da wani abu Allah ke kare shi amma sauran annabawa idan aka jehe su da wani abu shi annabi shi ke kokarin ya kare kai ya nuna wannan abin da aka jehe shi ba ya da shi amma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam idan aka jehe shi da abu Allah subhanahu wa ta'ala ke kare shi karamin misali mu dauki annabi Nuhu alaihi salam lokacin da Allah ya bamu labari sai yake cewa qala al-mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dalalin mubin wasu mala'u masu wadi aji manyan mutane daga cikin mutanen annabi Nuhu alaihi salam suka ce ma annabi Nuhu wallahi mu muna ganin ka kai mutum ne wanda yake cikin bata kai batacce ne batan ma mabanni ne kai bata ta kama ta shahara suka yi annaban Allah da ni da bata da aka tashi Allah bai kare annabi Nuhu ba yace annabi Nuhu ba batacci bane sai Allah ya kare sai annabi Nuhu alaihi salam ya kare kai me yace Allah yace qala ya qaumi laysa bi dalala walakinni rasulun min rabbil alamin yace haba mutane na laysa bi dalalatin wallahi babu bata ka tare da ni walakinni rasulun min rabbil alamin wallahi ni kawai annaban Allah ne da Allah ya tiro ni zuwa gare ni annabi Hud alaihi salam haka suka ce mai Allah ya ba mu labari shi ma annabi Nuhu yace qala al mala'ul ladina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safahatin wa inna lanazunnuka min al kafirin Allah yake mutanen da suka kafirta daga cikin al'umma annabi Nuhu alaihi salam suka ce mu muna ganin ka fi safahatin cikin bata cikin wawanci kai wawa ne kai dolo ne kai bakacce ne kai baka san abin da kake ba wa inna lanazunnuka min al kafirin kuma mu azanna wannan bi ma'ana al yaqin mu muna da tabbacewa kai makareci malbaka Allah ya kare annabi Hud alaihi salam yace ba makareci bane ba kuma ba wawa bane ba dodo bane ba sai Allah ya kiyaye sai annabi Hud da kan yace ya kauni kala ya kauni laysa bi safa yace haba mutane na ni ba wawanci tattare da ni haba mutane na ni babu hauka tattare da ni haba mutane na ni babu kasa tattare da ni walakin ni rasulun min rabbil alamin uballighukum risalati rabbi ni ba komai bane ina isa muku da annabcin Allah to amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka taba Allah sai sai mai fada ana taba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ba zai kyari ba karamin misali Allah ya ba mu labari game da kafirai yace wa yaqulul ladina kafaru lakka mursala wadanda suka kafirta suna cewa kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai ba aiko ka ba ba Allah ya aiko ka ba sai Allah yace qul kafa billahi shahidan baini wa bainakum qul kace masa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafa billahi shahidan baini wa bainakum Allah ya ise ya zama mai shaida tsakani na da ku in Allah ya aiko ni in bai aiko ni ba Allah shine mai shaida tsakanin ba wai annabi ya faɗa masa haka ba a'a Allah yace mai qul ka faɗa masa ya kai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kenan ana Allah yana shaida kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annaban Allah ne domin idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul kenan lasta mursala a wallahu ya'lamu innaka la rasul sai Allah yace to yasin wal qur'an al hakim innaka la min al mursalin kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kariya take kana cikin annabawa haka Allah subhanahu wa ta'ala ya kara ba mu misali Allah yake wa qalu ya ayyuhal ladzi nuzila alayhi adh-dhikru innaka la majnun kahirai sai suka ce ya ayyuhal ladzi nuzila alayhi adh-dhikr ya kai wannan da aka sabkan mu alqur'ani innaka la majnun tabbas wallahi kai mahaukaci wa suka fada mu haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa in yakadu alladhina kafaru la yudrikunaka bi absarihim lamma sami'u adh-dhikr wa yaquluna innahu la majnun kaga sai suka danganta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da hauka sai Allah ya tsarkake manzo Allah ya ce nun wal qalami wama yasurun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da ni'mar da Allah subhanahu wa ta'ala ya maka kai manzo Allah ba mahaukaci bane ba kaga anan duka suna siffarta manzo Allah ko da hauka ko siffarta manzo Allah da cewa makareci ne Allah bai aiko ya ba yanda muka gani a bayan annabi Nuhu shi ya kare kanya annabi Hud alaihi salam shi ya kare kanya amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kare wannan daraja ce da manzo Allah yake da ita karamin misali mu ƙara kallo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka kai yaki za a kai yakin Tabuka aka samu daga cikin munafikai suka zo suna neman kudiri ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna neman hanzari game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna neman hamzari game da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan manzo Allah ya ba su dama su zanna a gida sai manzo Allah ya karbi uzurinsu sai Allah bai so annabi ya karbi uzurinsu ba amma Allah bai ma annabi fada ba dan gata ne yake yi ba a mai fada kai 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 ne Allah yana sai nuna manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da bai karbi uzuri ba sai Allah ya ce ma manzo Allah afa Allahu anka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya yaye maka yomi aka yi ba faɗi da ba kawai Allah ya ce afa Allahu anka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya yaye maka me kai sai Allah ya ce lima azinta lahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam danni ka karba hazarin su ka karba uzurin su hatta ya bayyana laka alladina sadaku wa ta'lam al-kadibin me yasa baka bari aje ba har ka gano suwaye masu gaskiya masu imanin gaskiya suwaye masu imanin hoge masu imanin kariya kaga anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam laifi ne amma Allah subhanahu wa ta'ala yana son ya daidaitar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga hanyar da ya kamata ya bi amma ba amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fada ba kawai sai aka bude da bayanin kan cewa an yaji mai kamun a fadi laifin da ne misali na gaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wa'azi kamar yadda Aisha ta fada ki samu wani daga cikin manyan kahiran Makka irin akabirin musulmi hadin nan manzo Allah yana masa wa'azi sai annabi ya ga alamar wa'azi ya rasa wannan babu sai ga Abdullahi ibn Ummu Maktum ya zo shi ma yana neman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jiyo ya kalle ya aza shi duka turba ta addini sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle Abdullahi ibn Ummu Maktum ya damu da wanda mutumin daga cikin mutanen Quraishan ga babban mutum saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ganin wanda idan ya shiga musulunci mutanen da ke bayan shi duka ɗan tuwon kuna ba dana za su biyo shi shiga musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya damu bai kula ma Abdullahi ibn Ummu Maktum ba amma da Allah subhanahu wataala ya kashi nuna ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata ya kula ya karbi kuma ainihin jawabai ko kuma ya saurari Abdullahi ibn Ummu Maktum da Allah ya kace yake manzo Allah kawai abasa wata walla inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Abdullahi ibn Ummu Maktum ya zo ma tashi ya tafi to shine sai Allah ya ce abasa ay ghayyara malamihal wajhi ya canza fuskar shi ya baka fuska wata walla kuma ya juya ya tafi ba a ce maka ga wanda ya baka ran shi ba ba a ce maka ga wanda ya juya ya tafi kai ba kawai Allah subhanahu wataala ya ce maka abasa yayi tukuntukun da fuska wata walla kuma ya juya ya tafi kai waye yayi tukuntukun da fuska waye yayi juya ya tafi kai kana jira aya ta gaba Allah ya ce ma wane ne sai yace an ja abul a'ma kawai dan makamu ya zo mai to waye yayi tukuntukun da fuska ya juya ya tafi kai dan makamu ya zo mai kana jira aya ta gaba Allah ya baka kawai sai aka cigaba da mai wa'azi aka ce wa mai dirika la annahu yazakka ba a nuna maka ba manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ake guga amma ana ana guga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bi tariqatin ghayr mubashira hanya wadda take ɗan direkta ba direkta aka ma manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam to duka wannan yana da gaskiya abin da ke nuna martaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da irin daraja da kima da manzo Allah subhanahu wa ta'ala manzo Allah yake da ita a wajen Allah subhanahu wa ta'ala na daga cikin ta yadda Allah ya zaɓi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama to shine cikon makon annabawa ta yadda daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma babu wani annabi bayan shi kamar yadda Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum sai ya ce walakin rasulullah wa khataman nabiyyi kaga ta yadda Allah ya rihi annabta daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga wannan ma daraja ce da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake da ita daukaka ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan da Allah ya tashi aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya aiko manzo Allah ala fatratin min ar-rusul a wani mataki da yake wa annabta malamai sai yake dogon bayani shekara nawa ne wasu suce shekara 100 da turiya wasu suce 600 wasu suce kasa da haka tsakanin tazarar da ke da kai daga daukewar da Allah ya yi ma annabi Isa alaihi salam har zuwa zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana aikata shekara 500 ne da turiya to kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a daidai lokacin da duniya tana buƙatar annabta a daidai lokacin da tana buƙatar duniya tana buƙatar jagora wanda zai jagorantar da ita ya haɗa ta bisa turbar Allah subhanahu wataala shi yasa Allah yake magana da mutanen ahlul kitab yake cewa ya ahlul kitab qad ja'akum rasuluna yubayyin lakum fitni ala fatratin min ar-rusul a wani lokaci ne yake wa annabta to kaga wannan ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu wannan haka da Allah ya tashi aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka yi manzo Allah dan birni ba a yi a kauye sai Allah ya tsaya ya tashi dan birni ba irin ɗan birni na kuma ne da makaranta ba a ma'ana Allah ya haifi Allah ya sa aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a birni ba a kauye ba saboda Allah subhanahu wataala ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kadhalika auhayna ilayka qur'anan arabiyyan sai ya ce tunzira ummal qura wa man hawlaha wa tunzira yawmal jam'i la rayba fihi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir kaga garin manzo Allah ma ummul qura ba ma wai birni ba ita ce uwar birane Makka kenan to da Allah ya tafi sai ya tsamo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam birni ba daru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kauye ba, kaga ko hadisan manzo Allah kake karantawa da kaga amma manzo Allah ya takaba da kaliba sai kaga mutanen kauye al-arabu ashaddu kufran wa nifaqa kenan, da kaga azu amma manzo Allah wani habaiti azu amma manzo Allah abinda ba daidai ba, da kaga sarsalar hadisi sai kaga daga kauye kauyen na larabawa ba namu ba nan. To kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sai ya tashi a birni, amma kuma saboda wata hikima ta Allah sai Allah ya sa kuma manzo Allah ya yi rayuwa a kauye. Malamai suka ce Allah yana hukunta abin da ya dama. Allah ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an haihe a birni kuma ya yi rayuwa a kauye dan ya tashi ya san dabi'u na birni da na 'yan kauye, dan shi za a aiko ga kowa baki daya, ga 'yan birnin ga 'yan kauye. Ku 'yan birnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ku birnin cin, ku kauyawan idan kuka zo manzo Allah sai ya biye muku da kauyancin naku a yi ta taya a kauyancin a sai a kwashi lahiya. To kaga wannan ishara ce kan cewa zai zo ya zama shugaban 'yan birni da 'yan kauyen baki daya bisa ga ka'ida wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira. Kuma qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'a. To kuma haka Allah ya dabi'antar da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, manzo Allah ya tashi kuma ya kiwon dabbobi. Har manzo Allah yake cewa ba a taba samun annabi ba da Allah ya tubo illa fati sai da ya kiwon dabbobi. Ga nan ma annabi Musa wa ma tilka bi yaminika ya Musa qala hiya asaya atawakkau alaiha wa ahushu biha ala ganin. Kage ya kiwon dabbobi a shi. Sahabbai suka ce wala anta, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kai kai kiwon dabbobi? Manzo Allah ya ce wala ana, ko ni nayi kiwon dabbobi. Mutanen Makka in mata kiwon dabbobi su bani wasu ƴan shayyi Isa al-Binna andiya makai na bukata. To wannan duka Allah ya dabi'antar da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan wannan, dan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tashi da hakuri. Kaga wannan duka matsaya ce da Allah yake kimtsa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. Da za mu kalli al-Qur'ani za mu ga darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta kai har Allah ya rantsuwa da rayuwar annabi. Allah ya ce la amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun, ina rantsuwa da rayuwarka kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga abinda zai sa har Allah ya rantsuwa da rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan ke nuna ashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karaja. Shi yasa Abdullahi ibn Abbas yake cewa ma khalaqallahu wa ma zara'a وَمَا بَرَأَ نَفْسًا أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنْ نَفْسِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. الله بِهَرِتِ رَيْبَا wanda take da daraja take da kima a wajen Allah irin ran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'alahu ash-shahid al-mubashshir an-nadhir, Allah ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai manto ash-shahid mai bada shaidu, an-nadhir mai gargadi, al-bashir mai ainafin al-bashir, inna arsalaka shahidan wa mubashshiran wa nadhira. Kaga wannan shine manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sai Abdullah ibn Abbas yace haquhu an nu'mina bihi, haƙin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake a kanmu mu yi imani da shi, wa an nusaddiqahu sannan mu gaskata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ya karanto ayatul qur'ani li tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'adhiruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Kaga anan aya sai ta hada haƙi guda nan, haƙi uku, haƙin Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam agwani, haƙin manzo Allah shi kadai, sannan haƙin Allah shi kadai. Haƙin Allah da manzo Allah da yake li tu'minu billahi wa rasuli, kaga al-iman haqqun lillahi wa haqqun li rasulillah, imani haƙin Allah ne kuma haƙin manzo Allah ne. Da yace wato azimu wato wakiru, wanga haƙin manzo Allah ne kadai. Da yace wato sabbihuhu bukratan wa asila, haƙin Allah ne shi kadai. To wannan shine ainihin kaga wanda yana ƙara nuna man martabar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke ita. Al-imam Qatada yake cewa da Allah yace wato azimuhu ay tansuru ku taimaki manzo Allah, wato wakiru abinda Allah yake ni ma'ana ku girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta fuskar kira. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'da, kar ku dora kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin yanda kuke kiran sunan na ni, in ce ma Muhammad, in ce ma Qasim, amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haramun ne kace Muhammad kawai hakan zikam, babu sallallahu alaihi wasallam, babu annaban Allah, in dai za kai sai kace rasulullah annaban Allah baban Qasim, amma kawai hakanan Muhammad Allah ya hana mu kira annaba haka. Daraja manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta kai da za ka diba cikin alqur'ani za ka ga Allah ya ta kiran la ainafin annabawa da ya ta adafin nida, ya ce ya wani ya wani ya wani. Annabi Adam Allah ya kira ya da ya ta adafin nida, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ya adamu skul anta wa zawjuka aljanna. Kaga aka ce ya Adam, Musa ma aka ce ya Musa aqbil wala takaf innaka min al-aminin ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard ya Nuh innahu laysa min ahlika innahu 'amalun ghayru salih ya Yahya khudh al-kitaba bi quwwa ya Zakariya inna nubashshiruka bi ghulamin wa nadaynahu an ya Ibrahim amma babu ya Muhammad cikin al-Qur'ani wannan dan ya nuna maka darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da al-Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba inda zaka nemo wa Allah ya ce ma manzo Allah ya Muhammad wuri guda kadai zaka samu Allah ya ce ma annabi ya Muhammad shi ma ba a ce ba sai nan gaba sai gobe kiyama amma a nan gidan duniya Allah bai ce ya Muhammad ba amma a gobe kiyama dan a nuna ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya kama jikinya Allah zai ce irfa ra'saka ya Muhammad kai Muhammad da gokanka idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo gaba al'arshi Allah yana sujjada lokacin da zai neman mamuciyo manzo Allah ya ce wa yaftahu alayya bil mahamid la fiha al'ana Allah zai sanar da ni wasu kalmomi na yaban shi ni kan kai na ban san wa annan irin kalmomi bane sai gobe kiyama kawai in shi automatically man suna yi ta zo mani in yaba Allah ina sujjada yace fa yada uni ma sha an yada ani sai Allah ya dake da ni ya kyale ni har lokacin da ya ga dama ga yaban ina yi manzo Allah yace amma ina Allah bai ma sai ina yi ba sai kan manzo Allah yace sai a ce irfa ra'saka ya Muhammad kai Muhammad da gokanka abinda Allah bai taba faɗa ma annabi a duniya ba kaga wannan in ya nuna mama yana nuna man manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da kima kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yace wa rafa'na laka dhikrak mun daukaka annabi ainafin abizamu cewa mun daukaka ambatanka ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-imam qatada yake cewa daukaka ambatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka yi shine ba mutumin da zai kalmar shahada sai ya ce wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ba mutumin da zai sallah sai ya ka sunan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba mutumin da zai hudubar juma'a ko hudubar darma arme ko ma niye illa fati sai kai in zaka shiga musulunci ma sai ka yarda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan yana ƙara nuna darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata cikin musnad imam ahmad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa cikin hadisi ainafin abu sa'id al-khudri manzo Allah yake ana sayyidu walad adam yawm al-qiyamati wala fakar ni ne shugaban ƴaƴan annabi adam ranar tashi al-qiyama amma ba al-fahari nake ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wa ana awwalu man tashaqqa al-ardu anhu wala fakar man tashaqqa al-ardu anhu wala fakar ni ne farkon wanda kasa za ta fara kullo da shi ranar tashi al-qiyama radda thumma nufika fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzuruna annabi yake wala fakar ba ina al-fahari bane yace wa ana awwalu shafi'in yawmal qiyamati wala fakhr ni ne farkon wanda za a fara bace to kiyama ba alfahari nake ba a ruwaya ainafin sunan abi dawud sai manzo Allah yace waliwaul hamdi bi yadi yawmal qiyama wala fakhr tutar godiya ga hannuna take a gobe kiyama ba alfahari nake ba kaga wannan duk martaba ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nuna ma daraja kai da darajar sauran annabawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kaman mutum ne yazo ya gina gida da ya gina gida ya kawata gidan ya gyara gidan dan yayin kyau sai manzo Allah yace faja'ala an-nasu yatufuna bihi sai ga mutane suna zuwa suna kallon wannan gida suna jin daɗi suna mamakin gida mai kyau sai manzo Allah yace illa mawdi'a labna sai wurin da za a zabirgi guda ɗaya kasar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutanen daga sun zo sai yace ka gidan ga yayi kyau amma ina ma a ce na an ƙara birgi guda kamar yanzu an ga zamanin namu sai a zo kaga gida ga ta bila ta kai bila bene ya kai bene sai ka zo ka kalla sai ka ce ka alaji da dai kalabban turka za a kai da an tashi ko sai ka kewa ya kaji za ka ce ka alaji gidan ga yayi kyau sai dai ga yanda ya sha doran zabo din gada a ce ya sha bando da yayi kyau kana gyara gidan manzo Allah ya ce to ni ne wannan abin da sai kawata wannan gida ni ne karshen annabawa sallallahu alaihi wa alihi wasallam to wannan duk shi ne sai makamma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kima daga ciki mudunkule bayani a waka gaban ya ishi manzo Allah daraja Allah ya baya alwasila shi yasa ma duk bayan kiran sallah muke cewa ati muhammadan alwasila ya Allah ka ba manzo Allah wasila meye wasila manzo Allah ya ce wani matsayi ne na wani annabi wani mutum ne daga cikin bayin Allah subhanahu wataala wanda Allah ya matana da wannan matsayi annabi yake ina fata cewa nike da wannan matsayi tare da cewa annabi ya san naye amma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam dan kaskantar da kai da tawazu sai annabi yake kai ka roƙa mana ma Allah ya bani wannan wasilar in ka roƙa mana wannan wasilar ni kuma gobe kiyama zan cece ka ka roƙan ma annabi bar roƙan ma annabi ba tashi ce gara in roƙan ma annabi ma in labe ga sabara in halbu bari ma to wasila malamai suka ce abinda ake ni da wasila wani gida ne can gehe cikin aljanna, kaga gida ba inda yake matsayi a cikin aljanna irin jannatul firdaus. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in kuka tashi roko Allah ku roke jannatul firdaus, kaka ce mu Allah ajiye ma ko baki 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 ba da dadi ne musam ne miki digamta ka san wani mutanen da mun yayyaga abin da sai ya ce mu ko ashabul araf ma azim a ba mu sa ashabul araf so muke mu shiga manto cikin na farkon masu shiga aljanna awwalul zumra. To gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine sai aka yi gidan manzo Allah canje shi ba hade da yakubai ba ɗan ku ci ku bani a shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka hidda mai gidan yake kaga wannan ma ya nuna martaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ga daraja ta biyu Allah ya ba manzo Allah da al'umma ya taukin da ake cewa Al-Kausar. Kamar yadda Anas bin Malik yake cewa wata rana muna zaune tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai muka ga gangadi ya dauki annabi. Annabi yana gangadi yana kalkada can sai muka ga annabi ya hulka yana bumbushi. Sai sahabbai suka ce ma azhakaka ya Rasulullah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya saka dariya da bumbushi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi wata sura ce aka saukar mani. Sai annabi ya karanta masa inna a'tainaka al-kausar fa salli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-afdal. Sai annabi ya ce atadununa al-kausar, kun san miye al-kausar? Sahabbai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka sani. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce naharun wa'adanihi Allahu azza wa jalla, wani tarki ne wani kogo ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya mana alƙawarin ya a gobe kiyama. Sai manzo Allah ya ce taridu alaihi ummati, al'ummata za ta gangaro ta sha wannan tarki. Shi yasa har malamai ke ƙara ma juna sani wai taukin Al-Kausar din kowa zai sha shi ko sai al'umman manzo Allah kadai. Wasu malaman suka ce a'a al'umma annabi kadai za su shan taukin Kausar, saboda ne saboda annabi ya ce taridu alaihi ummati, al'ummata za su gangaro wajen taukin Kausar. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ci gaba da bayanin tauki Al-Kausar din nan. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace tsawon shi tsawon tahiyyar shekara abin nan wata daya. Manzo Allah yace ma'uhu abyadu min al-labani, ruwan shi sai hinu nufari ruwa ne kal, wariruhu atyabu min al-miski, kamshin ya yi tarara al-miski kamshi. Sai manzo Allah yace kofunan da ake diba a sha waɗannan ruwan kamar adadin tarmamu a sama. Sai manzo Allah yace duk wanda ya sha wannan taukin na Al-Kausar kuma ba shi ba kishirwa ha abadan lillahi. Allah ya arzuta mu da shan taukin Kausar. Kaga wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi aka ba wannan ciki annabawa. Ga ikrari da mi'raji da aka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda Anas bin Malik ya kawo hadisin nan dogocin sahih Bukhari. Yace aka zo da wata dabba buraka ta karga alfadari bata kai doki ba. Karshen ganin ta karshe inda take daga kafa, in ta daga kafa daga nan karshen ganin ta inda za ta yadda kafa labci akwai ne take karshen ganin ta karshe inda za ta aje kafa. Aka zo aka kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baitul maqdis, daga baitul maqdis aka dauki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka je da shi sama ta dai tabi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk inda muka zo sai mala'ika jibril ya nemi abu ya sama ta harko ya nemi abu ya waye jibril ne alaihi salam, waye tare da kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an yi umarni ya zo eh an yi umarni ya zo, maraba da jibril maraba da wanda jibril ke tare da shi, haka aka je har sama ta bakwai aka je manzo Allah ya amsu sallah kuma ya dawo. Kaga wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu wannan duka daukaka ce da Allah ya ba mu aiki sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ceto wanda gobe kiyama, hadisi shi ma yana nan dogo. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a gobe kiyama yake ba mu labari takaici da damuwa zai addaban musulmai, ko kuma mu ce mutanen da ke farfajiya kiyama musulman mu da kafiran mu. Sai mu ga cewa wa za mu nema ya je nemo mu ma alfarma wajen Allah a zo a mana hisabi. Sai a ce muna da wanda zai yi hikakan mu annabi Adam da Abul Bashar wanda shine baban kowa. Ban maka zo ga annabi Adam alaihi salam sai ce a aje wajen annabi Nuh. Ban maka je haka har sai mun zo ga annabi Isa sai ce ai wanga wurin ba wanda zai hidda ko halin da kuke ciki, sai wani bawa wanda an gafarta mai abin da ya gabata na zunuban ya da abin da zai yi na gaba shine Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Muna zo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai mu ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da ke tahe da mu a neman mu ceto. Sai annabi ce ana laha dama cetan nawa ne dama cetan nawa ne. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je neman mana ceto a wajen Ubangiji. Ga daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya gafarta ma annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya gabata na zunuban ya. Allah ya ce ma annabi inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in kai gaibi a baya Allah ya yaye, in ka yi laifi nan gaba Allah ya yi tare shi manzo Allah ba le sai fasi ba din akwai le sai dubule an ba di yayi dubulan kowa da kwadfar da koda da dubul kilantar da ya wuce sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan daraja sai da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake da ita sannan babban daraja ga Allah ya baya alqur'ani walaqad atainaka sab'an minal masani wal qur'anal azim an baya suratul fatiha an baya alqur'ani wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikma wa 'allamaka ma lam takun ta'lam kayfa wa kana fadlullahi 'alayka 'azima laqad manna allahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa in kanu min qabl fi dhalalin mubin to wannan duka ainihin martaba ce da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake da na daga cikin abin da ke jawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam soyayya muke argurguje gaskiya annabi sai kaga kana son mutum sai kace ni wani yana birge ni sai dai matsala ya ƙarya gare wallahi ya bata kai kai ka bata da cewa kai wani ƙarya gare sai dai mutumin kware ne ya fi dadi amma wani na birge ni sai dai ƙarya gare to shine matsala to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba ƙarya ba kaga ko in akwai wanda ya kamata a so shine wanda ke faɗa maka gaskiya duk mutumin da yake makareci ne da kaga huske kana gano amma ba ka ganin huskan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kace makareci kuma duk wanda suka da yaga wa annabta a can baya irin su Musaila matil kazzab wanda har rubuta ba annabi yayi wasika yace shi ma annabi ne Allah ya mai wahayi yace amma annabi haka da shi yake kaji shedani ga irin sa aswadul anti irin su tajja mace da ita ma tace ba annabi yace har wani daga cikin sahabban ta yace ni ban san lahimmi muka ma Allah ba Allah yana tura mu kowa maza mu Allah ya turo man mace to duk mutumin da yake makareci ne sai kaga alamar ƙarya ta bayyana gare kuma mutumin da yake mai gaskiya ne sai kaga alamar gaskiya ta bayyana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kaga ke kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai gaskiya ne domin duk makareci da ma shedan ke mai wahayi shi yasa Allah ya ce hal unabbiukum alaman tanazzalu shayatin tanazzalu ala kulli affakin asim yulquna sama wa aktharuhum kadhibuna kuna sai in faɗa muku waye shedan nuke mai wahayi su ne a fakin mutum mai yawan kirkirar ƙarya makaryaci asimin mai yawan saban Allah to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka yake matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta farko Khadija ta nuna man manzo Allah yana da gaskiya lokacin da manzo Allah ya ga mala'ika Jibril manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ran ya abace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo hankalin ya tashi tace manzo Allah kwantar da hankalinka innaka latasirul rahim wa tahmilul kal wa tu'inu ala nawa'i kana kaza kana kaza ta nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da halaye da gaskiyayya mai wadanga halaye babu yadda za Allah ya kunyatar da shi mudiba cikin sahih bukhari abu sufyan chanace ku abu sufyan kamin ya musulunta yake cewa na je kasar sham sai na hadu da hirakal sai hirakal ya kira mu mutanen makka yace a tattaro mai mutanen makka sai aka tattaro mutanen makka da ku dan bar amsa abin nan hadan shi makko in lokaci yace a duk irin kamar da saura minti 10 mu tashi dan kai dauke mana hankali manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokacin da Allah ya aika mu kace sai Abu Sufyan kamar yadda hadisi yake cikin sahih bukhari ko mu ce asar dan sai hirakal da suka je kasar sham sai ce a kira mai mutanen makka da aka kira mashi mutanen makka suka zo sai ce zan tambaye ku game da wannan mutumin allazi yazu mu annahu nabi wanda ke ikrarin wai shi annabi ne wai cikin ku waye yayi dangantaka da shi Abu Sufyan ya ce ni ne shi ya samu damar da zai bata annabi ina annabi bai batowa sai hirakal ya ce ma inda shi bai iya larabci ba ya ce ma mai tarjuma shi mai fasara magana yace ka fada mashi zan tambaye ya game da wannan mutumin wanda yake yanzu umu annabu nabi yana zaton cewa shi annabi ne sai yace ina sauran mutanen makka suka ce ga su yace a ce su zauna bayan Abu Sufyan zan tambaye Abu Sufyan game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya faɗi magana da ba haka bace ta karyata shi Abu Sufyan kamin ya fara bada labari yace wallahi in ba dan kai in yi mummunan tarihi ba a ce na taba karya wallahi da na ma annabi karya yace sai hirakal ya tambaye ni yace da hirakal ya tambaye ni sai ce fa kana awwala ma sa'alani an qala kaifa nasabu fiikum farkon tambaye da hirakal ya manda magaman da Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya dangantaka yake yana dangantaka ko ba da dangantaka ma'ana kakannin shi an san kakannin shi mutanen kware ne ko mutanen banza ne yace qultu huwa fi nazu nasar a ai shi duk cikin mu ma ya yi mu dangantaka ta kware قالت ياتي فهل قال هذا القول احد قد قبل شن cikin garin ku akwai wanda ya taba cewa shi ma annabi ne Abu Sufyan yace ba a taba samu ba yace fa ashrafun nas yattabi'unahu amdu afa'u talakawa ne ke bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko masu kudi yace baddu afa'u a talakawa ne suka ba annabi kaga talaka ashe kuna da daraja kala ayaziduna am yanqusun yace masu biyan annabi suna ragewa ko suna karuwa yace ina bal yaziduna yace wallahi karuwa suke kullum yace fa hal yartaddu ahadun minhum saqatan li dinihi ba'da an yadkhula fi an taba samu wanda ya shiga addinin ya wata rana sai ya riga ya bar addinin dan annabi ya baya haushi yace la ba taba samu ba yace fa hal yagdaru shin annabi an taba samu yayi yaudara kala la shi bai taba yi ba yace amma yanzu muna nan mun kulle region ya tsakanin mu da shi ba mu san ya cika ba ko ba zai cika ba yace nan ne kawai na samu damar da na soki annabi wai man makoyi sai annabi ba ya yaudara yace a can baya bai yi ba amma yanzu ga mun kulle region ya da shi ba mu san ya yaudare ba ko ba zai yaudara ba wai man makoyi sai a ya kyale wai sai yake ne mai yace nan ne kawai na samu damar da na bata annabi sai ya ce mai halka santumu kun yake shi da ya zo ce kwarai ko mun yake shi yace kaifal qitalu bainakum ya yake yake tsakaninku da annabi yace wata rana in mun yake ya ci nasara akan mu wata rana kuma mu ci nasara akan shi sai ce to maza ya amurukum bihi me yake umurta ku da shi yace yana umurta mu anna abudallahi wahdahu wala nushrika bihi shay'a mu bauta mu Allah shi kadai kan mu hada da kowa wa natruku ma yaqulu abauna duk abin da iyaye mu suke bari mu bari wa ya'muruna bis salati yana umurta mu da sallah wa zakati da zakka wa sirqa da gaskiya wal afaf da kamewa wa sila yana umurta mu da sada zumunta sai akhiratul baya an gama sai yace mu mai fasara yace ka fada ma Abu Sufyan sa'altuka annabihi na tabbe ka dangane da nasaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kace wannan annabi yana da nasaba yace haka annaba suke Allah bai taba aiko annabin da bai da nasaba yace na tambaye ka dangane da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shin wani ya taba faɗin wanga magana gabanin ya kace a'a da na wani ya taba faɗi da na ce a'a kawai ya zo yayi koyi da wanda ya gabace ni yace na tambaye ka shin cikin iyayen ya akwai sarki kace mana babu da akwai cikin iyayen ya sarki da na ce ya zo yana neman mulkin baban shi yace na tambaye ka game da shi kunna atuhum da yadda ƙarya kace baya ƙarya baya ha'inci babu yadda za a yi tsakaninku bai ƙarya tsakaninku da ku bai ma Allah ƙarya bai ba yace sai na tambaye ku shin manya manya mutane ke bai ya talakawa ko ku masu kudi ko manya manya ko ku kanana yace a'a talakawa yace haka annaba mabiya annaba su ne talakawa masu kudi ba yace sai na tambaye ku ashin suna ragewa ko suna karuwa yace a'a kace mana suna karuwa yace haka al'amarin imani yake kullun karuwa yake na tambaye ka shin akwai wanda ya taba barin addinin ya dan yana jin haushin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kace mana a'a haka annaba suke ba mai jin haushin shi na tambaye ka shin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana ha'inci kace a'a haka annaba ba sa ha'inci na tambaye ka me yake umurta ku kace abauta ma Allah ayi kaza ayi kaza sai hiratul yace na rantsi da Allah in dai yadda ka faɗi haka ne wallahi addinin ya sai ya zo ya kawo nan wajen sarauta ta yace inda na samu dama naji inda annabin ku yake wallahi da sai naji na wuce mai kafa dan neman albarka tahiri ne wanda bai musulunta ba amma kaliba abin da ya rage saffan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kenan kaga wannan hiratul mi ya hana ya shiga musulunci girman da san mulki da ya shiga musulunci da annabi sai mai irin yadda ya mana jashi sarki Habashi ya shiga musulunci annabi yake tsaya garin ku ayi ta mulki ka tsaya garin ku kai ta gabatar da mulki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi tawassiku tsakanin ya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da gaskiya shi yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake bada labari yace abinda shehu na tarihi suka tabbatar duk mutumin da yayi da awa annabta lokaci ba dauka lokaci mai tsawo sai an ga ƙaryar shi yace an taba samu wani sarki daga cikin sarakuna ana cewa wata ruwaya suna cewa wannan sarki ainihin jika ainihin kaisar ne sai ya zo wani ya tuhuma annabi da cewa annabi makaryaci ne sai tattar malaman lokacin su yace da Allah ina son ku mu bincike cikin littattafan ku wai a ka'ida annabawa idan aka ce mutum makaryaci ne wanda ya taba da'awa annabta ya ƙarya yana jima a duniya ko ba ya jima da suka yi bincike suka ce ai ya jima ya shekara uku a duniya shi kuma a lokacin ya diba tsakaninya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekaru wajen 300 kawai sai yace wannan mutumin ƙarya ce ba annabi kazali ba annabi ashe a kashe shi bai kamata irin wanga mutum ba a taba da rayuwa kadi ba musulmi bane amma aka taba darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a je aka shi wadannan mutane kaga allazina atainahumul kitaba ya'rifunahum kama ya'rifuna abna'ahum to haka kuma idan muka diba Najashi ma lokacin da Ja'far ibn Abi Talib ya karanta mai ayoyi na Al-Qur'ani me ya fa kwashewa yayin da kuka yace na rantsi da Allah wanga da addinin mu mafubugar su guda ɗaya daga Allah suke wannan duka me yake nuna gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to ko ba komi wannan ya kamata a ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam martaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta huce wan duk inda muke tunani muke ainihin zato duk inda muke tunani martaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta huce nan yanzu abu na gaba muke hukuncin zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ka fada ma annabi mai abun maganga ko kai kalamai na basanci game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu a matsayin mu na musulmi manzon Allah yana da daraja a zuciyarmu kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da kimar da zamu iya mubayar da duk abin da muka mallaka dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rayuwa ce ta kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam darajar manzon Allah ta kai duk mutumin da ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko musulmi ne ko ya tuba sai an kashe shi ko ya tuba sai an kashe shi domin idan ka tuba tubar ka tsakaninka da Allah za ta amfane ka gobe kiyama amma haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mu kashe idan akwai daula ta musulunci mutum ya zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine a kashe shi idan kuma mutum ba musulmi bane kafiri ne shi da ma wannan abarzanta amma ko musulmi ne ya zagi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kalaban batanci shi abin da yake kawai kai tsaye za a yi nafin shi din ya halatta kamar yadda zamu zo mu gani maganganun malamai da ya Allah saka ran kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura rundunoni waɗanda suka yi yunkurin kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi kashe mun ga abin da ya faru a Banu Nadir manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokacin da ainihin yaje Banu Nadir suka nemi su kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kore su daga Madina ya tsarkake Madina daga gare su shine Allah ya ce huwal ladzi akhraja allazina kafaru min ahli alkitabi min diyarihim li awwalil hashr ma zanantum an yakhruju wa zannu annahum mani'atun musunu min allahi fa atahum allah min haythu lam yahtasib hadithi ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim daga anas ibn malik yace annabi sallallahu alaihi wasallam dakala makkata amal fatih wa ala ra'si mikfar manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga makka a lokacin da aka yi fatahu makka akan mun kan manzo allah sallallahu alaihi wasallam akwai hulakwan kaga in mata kama ayyaki annabi shirye yake shikenan sai manzo allah ana shiga makka sai annabi ya cire wannan hulakwan ya aje annabi da aje wannan hulakwan sallallahu alaihi wasallam sai ne yazo ce manzo allah sallallahu alaihi wasallam ibnu khatal muta'alliqun bi asarin ka'aba manzo Allah ga ibnu khatal ta a rike amanne a tilar ka'aba ya rike ka'aba annabi yace uqutuluhu ku je ku kashe shi ba wa manta talabu kana amina ba in ka taba annabi ai lasta aminan an ce duk wanda ya shiga huri ne yana cikin alfarma in ka taba ai ka kare alfarma inda ka taba annabi annabi yace ku kashe shi da aka zo za a kashe yace ya rasulullah mali sibiya annabi ƴaƴana kanana ni ce gare su annabi yace lahumun nar suna da wutar jahannama annabi bai sassanci ba aka taba shi domin ibn qatal shi shakiyyancin yama bayan ya yi riya bar musulunci ɗan mata guda biyu ya samu suka jera suna waka suna tafi yana zagin annabi inda tsakiyarsu ne kai aka nemi mata masu irin gunnan da tashwidi masu zagin maryam nan suna zagin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka kama annabi yace a kashe shi to wannan shi ne duk mutumin da ya taba martaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa madan malamai su nuna mu zagin annabi ba sassarci malamai suka rubuta littattafai kan duk mutumin da ya zagi annabi kashe shi za'a daga ciki akwai Abu Abdullah Muhammad ibn Sahaluni yayi wani littafi yasa mai risalatu fi man sabban nabiyya wasiqa kan duk wanda ya zagi annabi kawai a sarki mai wuya Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah yayi littafi yasa mai as-sarimul maslul ala shatimir rasul zararran takobi mai walqiya ga duk mutumin da ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Al-Tabiti ya yi littafi ya sa mai al-Saiful Maslul ala man sabbar rasul zararran takobi akan wanda ya zagi annabi sannan kuma Ibn Rumi ya yi littafi ya sa mai al-Saiful Mashhur ala zindiq wa sabir rasul shi ma da ya bayani kan hukuncin zagi annabi Imam Suyuti ya yi littafi ya sa tanzihul anbiya'i an tasfihil aghbiya tsarkake annabawa game da siffar da ainihin wawaye suke siffar da annabawa shi ma ce da in an taba annabawa ba sassarci ibnu kamal basha shi ma ce as-saiful maslul ala shatimir rasul
sannan kuma ibnu abidin shi ma yayi tambihul hulati wal hukam ala shatim khairil anam aw ahad min ashabihi sallallahu alaihi wasallam ina zartar ko kuma a ina tunatar da shugabanni da masu hukunci da alƙalai akan duk mutumin da ya taba annabi ku kashe shi al-gumari yayi littafi yasa as-saiful battar liman sabba an-nabiyyal muhtar duka haka malamai suke ta littafa kai kan zagin annabi kina wannan shine kaulan wahidan babu wani kace an yi sabani ba ai sabani ba sai da in yau za a sabani babu sabani wannan kaulan wahidan ne kamar a ce maka abdullahi shakkun kace an yi sabani shin wai akwai shakka cikin samu Allah kace to malamai sun yi sabani a da wai sabani to duk mutumin da ya zagi annabi ko ya ma annabi izgini Allah da kai yake cewa qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahziuna la ta'tadiru karkafartum ba'da imanikum ba amma annabi izgini in kama annabi ko wa sai koi koi za kai kakka taba annabi ko ka san ba ta zaza kakka taba annabi ka azu ana wa sai koi koi a ce ni ne annabi ina baka isa ba kai wa bajje da kai ka zama annabi kai awa waye baban ka kace kai kai ne annabi ko mi za a yi al bahaushe ma ce in ana wargi to hidda uwa ake to mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya hi uwayen mu daraja sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa duk mutumin da ya taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan a duniya Allah ba zai kyale shi ba domin Allah ya ce inna Allaha yudafiu anil ladina amanu kuma kaukaban wanda suka yi imani akwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce manzon Allah inna ka fainakal mustahziin duk masu maka izgiri manzon Allah ka kyale ka ni Allah na isan maka zan magance maka su zan maka magani fa tayfikahumullah alaysa Allahu bikafin abdahu inna shani aka huwa al-amsar dukan wadannan madauke ainihin hadisi Abdullah ibn Abbas yake cewa karkashin fada Allah subhanahu wataala inna ka fainakal mustahziin Allah yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk masu maka izgiri mai isan maka yace masu ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam izgiri yace al-mustahziun sunni ga tuna farko al-walid ibn al-mughira yace cikin masu ma manzo Allah izgiri akwai al-walid ibn al-mughira da al-aswad ibn abd yahuz da kuma al-aswad ibn al-muttalib da abu zam'ata min bani asad sannan kuma da al-as ibn wa'il da al-harith ibn ghaybal yace waɗannan mutanen duka sun cutata mu annabi sun addabi annabi da mala'ika jibril watarana yazo sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai karasu wajen mala'ika jibril yace wallahi waɗannan mutanen sun addabi ni kamar maganin su mala'ika jibril daga guda ya huce sai annabi ya ce gashi na wani sai annabi ya ce na gama da shi in wanga ya huce sai annabi ya ce Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'ika jibril ga guda nan sai ya ce na gama da shi haka duka aka ce an gama da su manzo Allah ya ce mala'ika jibril ba kai komi ba mala'ika jibril ya ce manzo Allah kyale wa ka na gama maka da su zaka ga karshen akibar su Abdullah ibn Abbas ya ce ko haka ya faru yace abin da ya faru ga al-Walid shi na farkon yace yana tafiya sai ya huce iske wani yana tare ice kawai sai ice ya taso ya bugi anan ka kahwadaya ya kari mai wagajije wanda ke kaiwa ga zuciya yana na wurin ya fadi ya mutu Allah ya isan ma annabi Nabiyyu al-Aswad shi kuma abin da ya faru gare a ƙarshen rayuwa ke makancewa wata rana yana zaune gindin ice kawai sai aka ji yana kuwa ya kira ƴaƴan yace dan Allah ku ɗebe mani ga wani abu nan ga ido na yana sukata suka zo suka ce baba ba mu ganin komi yace wallahi ga wani abu nan na sukata suka ce baba ba mu ganin komi haka yake hafi da Allah ya mankantar da shi na gaban su shi kuma da yazo yana taya shi kuma sai Allah subhanahu wataala ya mai nuna mai akiba shine al-Aswad ibn Abd Yaghuz shi kuma abin da ya faru gari ya wasu kuraje suka hito mai tsakiyar kai suka yi tarwa wani gambo ya tamaru har ya mutu dalilin wannan kurajen shi kuma al-Harith wasu ruwa suka yi ta hitowa baka ai nafin ruwa masarori daga cikin ya kuma da Allah ya nuna mai ishara ba haya sai yake hito mai tabaki tun da ran shi ba haya tabake shi idan yana jin ba haya malmakon ya hito ta kasa sai ya zama jimaki sai ba hayan yana hitowa ta baki kaga ishara ta kama shi shi kuma al-As ibn Wa'il yana taya shi kuma sai ya taka kaya yana taka kaya wannan kai sai ta sa kafai ta yi kaba ta kumbura kai wannan kafa ba ta warke ba sai da ta kashe shi to Abdullah ibn Abbas yace waɗannan su ne waɗanda suka ma annabi izgili kuma Allah ya ga bayan su balantana yanzu wani dan karaman arni waɗancan manya manya Allah ya takkabe su balantana kai alhakin dan kuci ku bani to duk wanda ya taba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hakiki Anas bin Malik yace an samu wani mutum daga cikin Banu Najjar wanda ya zo ya musulunta har ma ya rubuta suratul Baqara da suratul Ali Imran kawai wata rana sai ya tsayi tsiri da suratul Baqara da Ali Imran ya koma wajen ya guda wai shi yana ganin ya tsiri da Al-Qur'ani ya gama da annabta yau ya zai da inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna. Da ya tsere da wannan abin sai suka dauke suka ba matsayi aka ce ai ga ya gama da annabta annabta baki daya taho da ita Allah bai kashe ba sai da Allah ya nuna mai ishara da ya mutu da aka zo aka mai kabari daga an saya kasa an gama komai kuma kasar sai ta amayo shi a ƙara tona kabarin a sa shi a daddale sai an gama an juya za a taya kasar ta amayo a ƙarshe haka suka gaji haka suka bari a wulakance dabbobi suka ci ya ƙare a hakan ga ba a taba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kira Allah yana iya maka talala amma inna rabbaka labil mirsad akwai madakata akwai furanciyar akwai inda Allah yake jiranka amma Allah yana iya kyale ka kai ta abinda ka gara ma in ka taba manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa taba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan abu ne wanda yake bai kamata al'umma musulmi ta yi sassarci ba idan aka taba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace su da yawa abinda shehu na tarihi suka bayar idan muka je yaki muna ne mu gewaye arna muna son mu yake su wata ɗaya wata biyu Allah bai ba mu nasara akan su ba har sai lokacin da arnan nan suka zagi annabi suna zagin annabi kwana ɗaya ko kwana biyu sai Allah ya ba mu nasara akan su mu ci nasara akan su sai malamai suka ce duk wanda kaga yayi yunkurin zagin annabi ko wata kasa ke ta yunkurin zagin annabi ka ji da inde muna da randa lahiya ta karshen ta yazo faduwa ta tazo karshen ta yazo shike da dafa ta kai fayar ta fa duk wanda ya zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba kai labari ba to a wannan shaidu na tarihi ne Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake ba mu shi yasa magabata ba su sarki wanga bangar akwai wani Kamalul Ajda yazo ya samu Jamaluddin Al-Maliki shine alkali a wannan lokacin yace alkali shari'a ce ta kawo ne wasu mutane ne su bi ke fada da fada ya kai ta tabbaki hakuri ya bude baki yace ma dan uwan ya anta takzib walau kunta rasulullah kai makaryaci ne ko da kai ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam me zai yi haka sai yace kai dakanta ba shari'a zani ba babbar shari'a zani waye yace ma dan uwan ya kai makaryaci ne ko da kai ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ni ne yace ku kama gobe ku kawo mani shi gobe yace la a zo ana zuwa yace aje a kashe hukuncin kisa ya haukan shi aka kashe shi kace annabi kace ƙarya ko annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan duka yana ƙara nuna mana irin magabata yanda suka damu da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ibn hatim ad-dulaybili da ya tashi magana sai ya ce wai mutane na cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi zuhudu ai annabi ba zuhudu bane Allah ne bai baya kudi ba kudi ne bai samu ba da annabi ya wakita a duniya da ya wadi wannan magana malaman an darsu baki ɗaya suka ittifaki kan cewa wannan mutumin a kashe kuma ba su ga bayani ba sai da aka kashe shi saboda ya taba martaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Ibrahim al-Fazari wani babban mawaki ne ainihin aqirawani shi ma sahanun ɗaya daga cikin mafiya mazhaba ainihin Imam Malik wanda inda malikiya ce an san waye sahanun sahanuni yayi ainihin fatawa da aka samu wanga bawa Allah al-Fazari yayi cin mutunci ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi fatawa cewa wanga mutuma a kashe ka a kyale shi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa wallahi kalma ɗaya da za a faɗi ta bata darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ce za a faɗa kalma ɗaya a ci mutuncin manzo Allah a ce ga kahiri 1000 su musalinta yace gara kahiri 1000 din nan kasu musalinta a kari martaba annai to kaga wannan sune ainihin abin nan Ahmad Shakir ya kawo labari daga malamin shi Muhammad Shakir yake cewa wani mawaki ne aka samu yana hudubar juma'a a Misra sai yake ban sarkin Misra a wancan lokacin saboda ya ba Ɗaha Hussein lambar yabo irin su Ɗaha Hussein irin waɗanda aka yi amfani da su aka cutata ma musulunci musulman cikin mu amma aka yi amfani da su aka cuci musulunci waɗanda har irin su suna da aqida cewa suna ɗaya ma ta cikin sun ci gyaran alƙur'ani Ɗaha Hussein makafaye makamce ya makance sai sarki ya baya kyauta to an zo hudubar juma'a sarki ya zo Ɗaha Hussein ya zo wai yana cikin huduba ya bi sarki sai ya ce ja'ahul a'ma fama abasa wama tawalla makahu ya zo mai bai bata rai ba kuma bai juya baya ba wai yana nihin yahi annabi halaye annabi da ibnu ummu maktum ya zo mai bata rai ya juya da ya hudubar juma'a ana gama sallah Muhammad Shakir ya tashi ya ce to jama'a duk wanda ya sallar juma'a baya da sallah domin gani mamun kafiri ne jinin ya halatta yanzu abinda ke da kai duk ku sake sallah ba ku da sallah dan bai halatta ayi sallah ba inda ya ci fuskar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana gamawa jama'a kai ta canza sallah. Muhammad Shakir yace wanga mutumin Allah bai karbi rayuwa sai ba, da an dauke an nuna mutum ne mai kima mai daraja, inda ya ci mutuncin musulunci aka zo aka mai tafi. Yace amma ina duniya sai da ta mai tutsin jaki. Da ta yaddo ya kasa yace wallahi sai da na ganshi a birnin Al-Qahira yana yawo, abincin da zai ci ma masallaci yake zuwa, in mutane sun shiga sallah ya tattara takalmin su ya aje, in sun zo su ba ɗan canji samu ya ci abinci. Yace wallahi da nazo na ganye ya tausaya mana, amma da na tuna abin da ya mu Annabi yace wallahi sai na ga ba wurin tausayi bane, ban tausaya bane ko kadan ban shi tausayin shi ba, ban kuma ainihin nemi in taimaka mai ba, kuma ban yarda a taimaka mashi ba, saboda cin fuskar da ya ma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akwai ni bawa Allah shine Abdullah ibn al-Barrak, malamin kasar Saudiya ne, yana nan da Rashi. Yake ba da labari wani bawa Allah ne daga cikin yaran da ake da su samari suka kai karatu America. Sai memoir din shi da zamu ko research din ya da yake kan tarihin musulunci da musamman sirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai wadu wata kalma yayi ba Annabi, inda wanda ke shine supervisor din na ba musulmi bane, sai yace goge wannan abin ya sa kaza, wannan kalmar da za ya sa cin fuska ne ga Annabi. Yace wallahi ba zai goge ba, ana nan da ya kalli ka diploma hanewa, in na zagi Annabin nan ina da in tuba wa takunu min ba'dihi qauman salihin uftulu yusufa ko aw tarkuhu ardan yakul lakum wajha abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Kawai sai bi mai canza wannan abin ya sa wannan kalmar da take cin fuska da Annabi. Wallahi jirgina sarkiya aka ta mai labarin cewa ga gidansa ta ya kama da wuta, baban shi da mammai da matai da ɗiyan yadda sun kone baki ɗaya. Yace wallahi sai na tuna wagga kalmar da nayi, ita ce ta ja mun wanga bala'in da na haɗu da shi a yau. To taba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, in kai Allah subhanahu wataala ba zai kyale ka ba tun a duniya. Allah yana iya kyale ka sai ka gama niƙar naka za ka kawo garin naka. To kahirai suna cin mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, amma ba duka kahirai suka ci man mutunci ba. Akwai kahiran da sun mana adalci, akwai kahiran da suka karanta sirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun mana ma'adalci. Misali a rugurguje muna da Michael Hart, yana da littafi wanda ya buga ya rubuta mutane 100 da duniya ta san su, waɗanda suke manya-manyan mutane a duniya. Sai yace wanda nasa a farkon wanga mutanen shine Annabin musulmi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba musulmi bane arme. Yace domin nayi bincike na gano a duk tarihi ba mutumin da ya dila game da shugabancin ya irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Tabi Bernard Shaw yake cewa duniya a yau tana buƙatar mutum mai irin tunani da hankali irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A yau rudanin da duniya take ciki tana buƙatar wanda zai hidda ta shine mutumin da ke da tunani irin na Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Yake na diba cikin tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai naga manzon Allah yana da ban mamaki rayuwa ta, kuma ban mamakin mamaki wanda ya saba ma al'ada wanda dan adam ya sake gani. Yace kuma da nayi bincike sai na gano wayyo, ashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba makiyin Kirista bane ba, sai na ga ma manzo Allah masoyin Kirista ne. Yace wallahi yau matsalolin duniya baki ɗaya da Muhammad zai dawo a baya su da ya magance matsalolin duniya baki ɗaya. Arni ne ba musulmi ba shi kuma an bida ka da yace sai yace abu ne da bayuwa duk mutumin da zai karanta rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta tarihin ya ga yaya rayu yaya karantar da mutane. Yace wallahi ba wanda zai karanta shi illa sai fati ya ji yana son wannan mutum. Yace kowa yake inda ka karanta tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga yanda ya rayu. Yace wallahi sai ka ji a cikin birnin zace ka kana kaunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace shin kana son ka bani labari cewa mutumin da yana dan shekara 25 ya armu macen da ta girme shi, kana son ka nuna mana cewa shi ya damu da duniya, inda ya damu da kashi fa'ar ne ne. Yace inda Annabi ya damu da duniya za a yi yana kurciya ta yana dan sarmai ya armu jawarar da ta hatta ai wanda ta tsuho ta girme shi. Yace kuma bayan ya kai shekara 50 a rayuwa ta kuma ya ci gaba da arme, lokacin ne ya armi yarinya karma ita ce nana Aisha, yace kuma ta ci gaba da yaro inda zai ga aure jin dadin rayuwa ne da tun yana kai shekara 25 zai armi yarinya. Ka ji ba wannan tani shi kuma da misiyar yake cewa ya ishi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-fahri, ko ba komai ya ishe al-fahri ta yadda ya bar al'umma ya al'umman musulmai, kuma ya bar masa duk ka'idodi na a ci gaba. Yace al'umman musulmi Annabi ya bar muku ka'idodi na a ci gaba, sai dai in ku ne kuka kirke waɗannan ka'idodin. Yace kuma wallahi na tabbatar da shari'a Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ta mamaye duniya baki ɗaya. Allahu akbar. shi kuma Edward Morton yake cewa ni na ga karanta tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai kyakkyawan niyya mutum ne mai adalci mutum ne mai gaskiya mutum ne wanda duniya ba za ta taba samu irin ya ba arne ne ma shi kuma Thomas Carlyle yake cewa yana daga cikin abun kunya da abin da kai ci duk mutumin da za ya bude baki yayi magana ya siffata manzo Allah da cewa mai yaudari ne yace wannan abun kunya ne duk mutumin da za ya bude baki yace annabi musulmi mai yaudari ne yace wallahi ƙarya ce yace domin ni na karanta tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ganye mutum ne mai gaskiya mutum ne mai karamci mutum ne mai girmamawa mutum ne mai kwazo mutum ne mai kaza mai kaza yace idan da ake ni yadda na karanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi wace wadi arne ne yace da zaka kalli manzo Allah da sai kaga tsakankanin idanun ya kama wata hitila sai ake haska ma dan tsananan haske yace ga yanda na karanta tarihin shi yace abinda zai baka mamaki ba makarantar da karanta da shi kuma ba malamin da ya ba farmasiyon rafid yace ina ya samu ta yace wannan ke nuna daga Allah arne ne yace ba hazzabatu madrasa ba makarantar da aka ce annabi ya hito a ce ga nan ya hito daga jami'a kaza ya hito da mansiyan kaza ba kuma babu malami shi bai da malami yace wannan ke nuna cewa daga rabbus samawati ne arne ne shi kuma gotar da ya tashi ta yace kai yace wallahi mu mutanen Europa duk irin yadda za shi kuma ga gotar din mutum ne wanda yana da daraja a wajen inda hakkin Nobel ma an ba kyautar Nobel da suke bada yake cewa mu mutanen Europa mutanen Europe kenan yadda duk irin ci gaban mu duk irin yadda muka kai ce wallahi ba mu isa mu kai ci gaban da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kai ba yace kuma na diba a tarihi na diba in ga ina zan samun mutum mai dabi'u da halaye irin na annabin musulmi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace kawai sai naga babu shi yace kai manzo Allah ba komai bane ya sa ya tsira da duniya al'umma musulmi ta tsira yace kalmar nan ta tauhidi da ya sa masa a cikin zuciyarsu yace wannan ita ce annabi ya gama da duniya wa ma bikum min ni'matin fa min Allah thumma idza massakum ad-durr fa ilayhi taj'aluna wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun yace wannan kalma ta tauhidi ita ce annabi ya dasa masa ya zamanto ba wanda ya sai shiga gaban su yace da nadi ba sai naga ba iya haihuwa an irin annabi kaga wannan yayi gaskiya kamar yadda al-fazazi yake mai ishiriniya yace haramun alal ayyam ijadi misli haram ne ga yini kuma kwanukan duniya su mai ta irin annabi babu kiyamar can da a yau za ta iya durƙusa ta yi mama haihuwa ta yi nagura ta yi irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to waɗannan kafirai kenan ƴaƴan uwa to wannan duka ainihin kafirai mai takaice bayani ya daga cikin adalcin da su kafirai suka mamu da ainihin irin ba za mu ciwa ba duka makiyan mu ne idan muka dauka akwai sarki Kaisar kamar yadda Ibn Hajar al-Asqalani yake cewa Saifuddin Al-Mansuri ya ba mu labari cewa ya hadu daga jikokin Kaisar sai ya hido mai wasiƙar da manzo Allah ya rubuta maka kan kakansu yace kaga wanda takarda yace wallahi cikin wani abata abin nan me za a ce wata akwati ta zinariya akai bayan an yi akwati ta zinariya sai akai wata karama akwati ta zinariya suka adana wasiƙar da manzo Allah ya maka kansu duk sarkin da yazo sai ya bada ta suka ce eh mu suka mamu wasiya waka wasiƙar kan mai rata baci duk inda za mu yaki inda mun tare ita sai mun ci nasara yace waka ita ce wasiƙar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zuwa ga ainihin kakan to kaga wannan duka me yake nuna maka akwai kafirai waɗanda sun mana adalci waɗanda yake kuma asarar dangi ne gun haihuwa to duka waɗannan abun me yasa kafirai a yake cin zarafin musulmi me ye sababin domin sun ci idza urifa sabab batal al-ajab ba komai bane ba wallahi yawan yaduwa addinin musulunci da yake shine ya ainihin dame su yadda suka ga addinin musulunci na shiga domin lokacin da aka yi wannan abu akwai malaman Saudiya sun yi bincike wanda ya burge ni ya bani sha'awa suka ce a yau America addini na biyu a America shine addinin musulunci addini na biyu a America shine addinin musulunci kuma kungiyoyi da muke da sunan musulmai masu kai agajin gaugawa in dai aikin da suke yi za su ci gaba da aikin da suke yi ba su ja baya ba nan da shekara goma addinin musulunci shi da zaman to addini na farko a America to kaga wannan me yake sa ashe dole su zage mu dole su baka mamu suna dole su zage annabin mu dan ka a shiga musulunci. Akwai wani bawa Allah na aboki na na faɗa man lokacin da aka yi wannan abun, wata baiwa Allah yarinya ɗan ƙarama America ɗan shekara 7 ta hito cikin yana giza-giza ta dalla ta ga ana yata maganganu kan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tace wai wanga annabin da wai waye wai waye wai annabin Muhammad ɗan ga da ake tunani waye nan masana duniya suka yi ta zubo mata annabi Muhammad mutum ne mai kaza mutum ne mai kaza yarinya a shekara 7 ana gama ke tace lalle bai kamata mutum mai irin wanga daraja ba a zabe shi wa shahida shahidun min ahli yarinya karama take bai kamata ba mutum mai irin wanga daraja to tsakani da Allah ba komai bane yasa yawan addinin musulunci da aka ga yana yaduwa mu kuma musulmai dan Allah ya jarabta imanin mu ya ga wana bulwa akhbarakum Allah ya ga maganganun mi za ku hadi haka Allah subhanahu wataala ya sa waɗannan abubuwa suke faruwa amma tabbas Allah subhanahu wataala yayi haka dan ya jarabci imanin kenan yawan wanga abin da aka yi dama mu muna jiran su zagi annabi ba wai fata muke su zagi annabi a domin duk lokacin da aka taba annabi to musulunci ya duwa yake ba wai muna goyen baya a zagi annabi ba a kai da kanka ka san ba mu goyen baya a zagi manzo Allah da a zagi manzo Allah gara amshi wayan ma a sanki ka a taba manzo Allah amma abinda muke son mu nuna muku shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da aka taba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to lokacin musulunci ke yaduwa yanzu wannan abin kadai da aka taba martaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutane ne suke ta karanta musulunci mutane ne ake samu a ce an buga jarida 100 in ana so a riga 1000 har laira wannan aikin banza ne ƙarya ce ku kuka buga abinku ku kuka sai abu ka a maida mai yaran kanana ba mu san abinda muke ba ana wasan kwaikwayo da mu amma dai mu dai abinda muke yarda muka ni wanga abinda aka yi insha Allah ba abinda zai kama musulunci sai daraja a ƙarshe ya ɗan uwa me ye wajibin mu game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da aka faɗa mu annabi me ya gun maganganu abu na farko mu ƙara jaddada imani ba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu ƙara nuna ma duniya mu yanzu muka haifu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu ƙara nuna ma duniya mu yanzu muke san annabi ba ta babatu ba ba ta surutu ba ka rike sunnan annabi shine ka ji zahin an taba annabi amma ka ji zahin an taba annabi kai kuma tsakaninka da sunnan annabi kilo 700 a'a yau kai da wawaye da kai kai kokari da gudun layya alamar ta ji zahin an taba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mu rike sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu aminu billahi wa rasuli ya ku wadanda kuka imani ku ƙara jaddada imani ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dai kenan nabi kuma sannan soyayya da za mu nuna ma annabi soyayya da da'a laukan hubbuka sadiqan la ata'tu innal muhibba liman yuhibbu muti'u da kace kana sa annabi da kama annabi da'a shi masoyayya na ma wanda yake so da'a Abu Talib ya so annabi amma da'a bata mai amfani ba inda bai ainihin ya so annabi amma soyayya bata mai amfani ba inda bai hada ta da da'a ba sannan abu na gaba mu taimaki sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta iyaka kokarin wagga sabula kadai da muka maida ta kayan banza musamman samari muna nan ta kan sabula aka maida ta soyayya ta ba gaira ba sabai yarinya tana iya ta kai ƙarfe uku tana wazzaba na shiga uku na mutu na lalace sunan shi tana yi kai ta wagga sabula kadai mu yi ta nuna martaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ji wajen wa'azi ka ji wani hadisin manzo Allah kawai sai ka aika ka ji wani abu ka ji akwai wata rana ina sauraron BBC wani abu ya burge aka turo waye gwanina wanga ya rubuta gani na wani wanga ya rubuta wani alaji wanga ya rubuta wani dan siyasa wani bawan Allah sai ya ce ni gani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ya mun duniya wa'azi ya gama magana su da kansu ɗan jarida suka ce babu gani bayan wanga gwanin an gama magana to amma jama'a gobe Allah ya da Allah shi manzon Allah an riga an san yana nan a hidda shi wallahi ko gobe gwanin mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ita ce soyayya ta tsakani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na gaba waɗanda Allah ya ba shi ni daga cikin mu masu kuɗi ban ga unhanin kuɗinka ba in ba ka iya ka ware wuri ko tele ko gidan radio a karantar da martaban annabi kana da kuɗi ba ka iya ka ware lokaci a kira malamai a zo a tattauna a ce za a misali mu dauka gidan radio amfani a ce za a an ba da an ware awa daya an zabi malamai guda uku za a zuwa a karantar wani ya karantar halayen annabi wani ya karantar hakurin annabi wani ya karantar tausayin annabi wani yayi kaza a daidai lokacin da duniya take son ta nuna shi ba kowa bane a daidai lokacin kai kuma ka nuna shi duniya wata daya ce idan ba kai haka ba mun ga amfanin kuɗin ka ba inde ba a kare martaban manzo Allah da kuɗi na ba ban ga unhanin da za su mana ba sannan mu kuma ɗaliban ilimi ina mamu nasiha da malamai na mu ƙara tsarkake zuciyarmu wajen yi musulunci annabi aiki mu hidda san zuciya mu hidda habaici mu hidda kiyayya daga ba a tsakankanin mu mu dunkule mu zamanto tsintsiya ɗaya madarminki ɗaya mai zamanto mun karantar da al'umma abinda zai amfane su a gobe da kiyama ba abinda zai cutata musu ba ya zamanto duk abinda zaka faɗa ma almajiranka ka zamanto kai imani ko a gobe kiyama shine abinda Allah yake so abinda Allah ya umare mu ƙara karantarwa mu yada karantarwa a masallatan mu wa'azuzzuka ne lecture ne waye duka waɗannan abubuwa a conference seminar ne duka mu yi tai kalmomi da ai tai bayan salloli mu ƙara hada al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam makarantu mu ƙara hiddo wani tsari na musabaka tsakankanin yaran mu kan martaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sami yara masu hazaka a hiddo musabaka za ana sa a rubuto kowa ya je ya rubuto discours ya yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a zo a tace a ga waye discours din ya yi a zo a tace malam ka dauka kurakuran da ke da kai a gyara a yi kaza a tace bayan an yi wannan a zo a tattaro mutane a sa yaran ya karanta a ƙara jinjina mai kai ko ki da mota a dauka a bashi dan an baya kila mota maradimi aka mashi sannan su kuma ɗan jarida muna kiran su ji tsoron Allah duk lokacin da wani abu ya faru ku tabbatar abinda za ku yada abinda zai tabbatar ya kare sunnan annabi ba aka san haka ba ya zamanto duk abinda za ku yi abinda zai gyara tarbiyyar da manzo Allah ya bar al'umma ne ba abinda zai rusa ma al'umma ba abinda kuka san tarbiyya ce ta addini ku yada ya wannan aiki na ku za ku taimaka ma addinin musulunci kuma Allah subhanahu wataala zai ba ku lada iyayenmu da kannanmu ɗan mata muna kiran ku rike sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ki rike suturar ki ta musulunci duk wannan idan ba mu gyara ba mu musulmai idan ba mu gyara kanmu ba ko gobe sai a kwaso a yanka mana amma mu al'amma mu musulmi a gaciwa mun yi wannan kenan iyayenmu da kannanmu ɗan mata ku rike suturar ku ta musulunci ki rike hijabinki ki rike mutuncinki ki rike darajarki kita ta fitsara ta rashin mutunci ba naki bane ki hawaye wani kudi na da bakin gidashi kina iyu kina kutsawa kina hita ba naki bane ba duka waɗannan abuwa ki rike martaba addinin musulunci sannan mu raya aqida alwala wal bara'a tsakankanin mu so mai san Allah mu so mai san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu ki mai kin Allah mu ki mai kin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko iyayenmu ne shine alamar muna da imani kadiba ummu habiba matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wadda take ɗa ga abu sufyan wata rana abu sufyan ya zo gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai akwai shihidar da annabi ke zama kawai sai ya maza ya rugoza ya zamna sai daya tace kai da kan taba ba sai ta ja wannan tabar mai yace ban gani ba kin ga tabar ma ni ne ban dace da tabar ba ko ku tabar ma ce bata dace da ni ba yace kai ne baka dace da ita ba domin kai ne gasa ce ga tabar ma kuma annabi ke zaman ta to wannan shine soyayya kadiba soyayya da nuna soyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai annabi sallallahu alaihi wasallam hatta dabba annabi ta samu soyayya annabi kaga akwai maladi fantajiyar ga Dr. Inu Saran to ita wagga soyayya fantajiyar ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta tashi hatta je ta hauka dabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda wani sahabi ke bada labari an kasance duk lokacin da aka yi tserere a cikin garin Makka a cikin garin Madina taguwa annabi ke tserewa wata rana kawai sai wani balarabi ya zo da wani dan durkushin raƙumin shi daga ƙauye sahabbai suka ce ka jira Allah wai abin ga mai yinwa wai za ya ci ya yi tserere ko mu da ke da manyan raƙuma ana yi kawai sai taguwan nan tashi ta tsere mata annabi duk sahabbai sai aka bata rai annabi da an yi addu'a bai kamata annabi a ce an tsere mata taguwar ka ba annabi annabi ya ga hankalin sai ya tashi annabi ya ce ka ku saurara haqqun 'ala Allah Allah ya tafi a shay'un fi dunya illa wada'ahu haƙi ne Allah ya daukan mu kanya duk abin da kage ya daga duniya wata rana sai ya faɗi da ana tsewani tsewani ana kankame mai gobe kuma sai ya ce tsewani shi ma yana cikin masu kankamewa bayuwa ce tunda ka tashi kai ne in mulki ne kai ka sauka in sarauta ce kai ka sauka in kuɗi ne ka gama yayin ka in baka mutu ba ma dai yanzu irin kuɗin ka ba a yayin sai yanzu kuɗi ne ake yayi an cana wasu kuɗin ne na musamman duk komi in gida ne yanzu kake da nan da shekara goma kuma sai an yi wanda ya hinaka kuma dole in hauka ciwa zaka sai dai ka hauka ci dole dai manzo Allah ya ce ba abinda zai zama sama wallahi wata rana sai Allah ya saukiya kullun taguwa ta na tserewa yau da an tsere mata kuma su waɗanda ta wake tsere masu su ba su jin zafi to kaga wannan soyayya ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta kai ta ga wannan sannan yan bokon muna ga hankalin ku ƙara karantar musulunci musamman waɗanda boko ta boko ko a cikin ka kamar inda larike ni saboda matsalar da ke da kai ba mun ce duka ɗan boko mu haka ke ba amma galibi ɗan boko mu muna son ku karanci musulunci amma ku bagayya ta asali miye amma ku bagayya ta asali kakka karanci musulunci kawai da wani littafi wanda wani ya tarjuma a wannan shi zai zame ma wa bihi nasta'in zan dan dogara da shi amma ba shine malamin ka ba shine karshen ka a musamman malamin da ya rubuta wannan littafin baka san aqida shi ba baka san aqida ba aqida sunna ce ko ba aqida sunna ba ce baka san aqida gurbatacce aqida ba ce ko ba gurbatacce aqida ba ce hadisin da aka kama yana da asali ko ba ya da asali sai a zo a yi tarjuma da fito mu tsaya mu karanci aqidin musulunci yadda Allah subhanahu wataala ya umurce sannan abu na gari dole ne mu tarbiyantar da ƴaƴanmu akan san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tsakanin ƴaƴanmu mu zan kazama yau sai in zamna da ƴaƴana in a matsayina na ma'aikaci ne akwai ranar da bani zuwa aiki rannan kawai sai in ce yau ranar martaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce a gidana ka zamnar da ƴaƴanka akwai wani kasar da na wa'azi da wani malami yayi ka dauko ka karanta a kalla a wa'azi ne akai na saurare ka dauko a saurara a wani malami za ka ga ya tuwa ka ce malam na gaishe ka gidana minti 10 minti 15 ya zamna a tabbata a dauko gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tausayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka karantar da ƴaƴanka wannan sai sa ƴaƴanmu sun ta suna son annabi amma galibi yanzu ba haka ƴaƴanmu suke ba tashoshin da muka bar ma ƴaƴanmu ba su da alaka yanzu yaro bai waya danna sunna TV ya kalle ta inda ake za a bar sunna TV mu sunna TV mun yarda da ita 100% muna goyen bayan ta 100% duk program din da ake na sunna TV mun yarda da shi program ne wanda zai tayar da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma yaro ba a wannan har wani ba Allah ke faɗa ban shi kafofin watsa labaran ga sun damiya ana saurare kawai yace wai shi baba kullun sai wa'azi babu wajen kashe din nan kaga yaro dan karami to kaga me yasa an bar ya ga ainihin satellite an bar ya ga yana gizo an bar ya da kaza to tsakani da Allah ya ɗan uwa wannan shine abin da ya kamata ainihin mu yi dan kare martaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ainihin ya ba mu lada Allah subhanahu wataala kuma ya kare martaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya Allah ka hada mu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a jannatul firdaus Allah subhanahu wataala muna roƙon ka ka kara mana san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin zukatan mu Allah subhanahu wataala ka samu mutu da san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka kai a kabari tare da soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka tashe mu kiyama tare da soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka shigar da mu aljanna kuma tare da soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka taimaka mu sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka kara daukaka ammatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka sa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya daya ya kai Allah subhanahu wataala ya Allah muna roƙonka duk wanda ya taba martaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun kai kare shi gare ka ba abinda za mu yi ya Allah sai addu'a duk wanda ya ci mutunci annabinka ya Allah muna son ka nuna mu ainihin mamakin kudirarka ya Allah subhanahu wataala Allahumma arina fihim ajaib kudiratika ya aziz ya qahar Allahumma arina fihim ajaib kudiratika ya aziz ya qahar Allahumma arsil alaihim tayran ababi tarmihim bi hijaratin min sijil Allahumma zalzilil arda tahta aqdamihim Allahumma zalzilil arda tahta aqdamihim Allahumma ahfihim adada Allahumma ahfihim adada wa qul Allahumma ahfihim adada wa qulhum badada wa la تغادر منهم احد اللهم لا تغادر منهم احد اللهم لا تغادر منهم احد اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك يا عزيز يا قهار يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم فضنا ذرياتنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم ام بالخير بلادنا اللهم ام بالخير بلادنا اللهم ام بالخير ديارنا اللهم ام بالخير ديارنا اللهم ام بالخير بيوتنا اللهم ام بالخير جميع ما قوتناه يا رب العالمين اللهم ام بالخير جميع ما قوتناه يا رب العالمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزه الدين يا رب العالمين اللهم امننا في اوطاننا اللهم امننا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاه امورنا واصلح ائمتنا وولاه امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا اغفر لنا ولوالدنا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم ارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاز عنهم يا رب العالمين اللهم إن كانوا مسيئين فتجاز عنهم يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمغفرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا اغفر لنا ولوالدنا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ما علمنا منه وما لم نعلم يا رب العالمين اللهم من كان عنده فينا حاجة فاقضها له يا رب العالمين اللهم من كان عنده فينا حاجة فاقضها له يا رب العالمين اللهم من كان عنده فينا حاجة فاقضها له يا رب العالمين اللهم اقض لنا حوائجنا وحوائج من أوصانا بالدعاء له يا رب العالمين اللهم اقض لنا حوائجنا وحوائج من أوصانا بالدعاء له يا رب العالمين اللهم اقض لنا حوائجنا وحوائج من أوصانا بالدعاء له يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن العظيم شفيعا لنا يوم الدين اللهم اجعل القرآن العظيم شفيعا لنا يوم الدين اللهم اجعل القرآن العظيم شفيعا لنا يوم الدين اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا يا رب العالمين ولا تجعل حجة علينا يا رب العالمين اللهم لا تجعل القرآن العظيم حجة علينا يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا دينا إلا قضيته ولا جاهلا إلا علمته ولا جاهلا إلا علمته ولا سائلا إلا أعطيته ولا سائلا إلا أعطيته ولا داعيا إلا استجبته ولا داعيا إلا استجبته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا فقيرا إلا أغنيته اللهم إنا نسألك رزقا حلالا واسعا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك رزقا حلالا واسعا طيبا وعملا متقبلا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار 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 مقال ثلاثة من ذا الله صلى الله عليه وسلم وقاتم على الخير يقال سبكم لك من سيرها الكري أكثر اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال محمد المجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال محمد المجيد من روق الله سبحانه وتعالى يكرم كمن ربانشيه hankali a kasam kasashen mu ainihin kasashen musulmai da wadanda suke makwabtaka da mu wadanda suke ainihin cikin tashin hankali Allah ya yi musu Allah subhanahu wataala ya kawo masa karshen wannan yaran lamari mu kuma da muke ainihin cikin koshin lafiya da kuma zaman lafiya Allah ya kara mana Allah subhanahu wataala ka inganta mana shugabannin mu Allah subhanahu wataala ka arzuta su da mashawarta na kwarai waɗanda za su ba su shawara kan abin da zai ciyar da ƙasar su gaba ya ciyar da addinin su gaba abin da muka faɗi dai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah ya yi mana wa subhanaka allahumma nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk